الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yau Alhamis takwas ga watan Ramadan Hijira ta 1444 daidai da 30 ga watan uku shekara ta 2023 muna cikin Suratul Ahzab a yau zamu karanta aya ta 35 zuwa 36 insha Allah karatunmu na yau yana ɗauke da bayani musulmi da mumini Allah madaukaki ya ce innal muslimina wal muslimati
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
Allah madaukaki ya ce innal muslimina wal muslimati lallai musulmai maza da musulmai mata wal mu'minina wal mu'minati da mu'minai maza da mu'minai mata wal qanitina wal qanitati da masu biyayya ga Allah maza da mata masu biyayya ga Allah da aka ce al qanitina ana nufin al muti'ina lillah والقانتات أنا نفهم المطيعات لله والصادقين والصادقات لما سكسكيا مزا لما سكسكيا ماتا والصابرين والصابرات لما سحقلي مزا لما سحقلي ماتا والخاشئين والخاشئات لما سصوران الله مزا لكما ما سصوران الله ماتا إن أكتش الخاشئين أنا نفهم الخائفين لله والخائفات لله والمتصدقين دما سبا ده صدقه مزا والمتصدقات دما سبا ده صدقه ماتا والصائمين والصائمات دما سو ازمي مزا دما سو ازمي ماتا والحافظين فروجهم دما سو تصرى الاوران سو مزاجه والحافظات دكم ماتا ودان سو تصرى الاوران سو والذاكرين الله كثيرا da masu zikirin Allah sosai maza masa, maza masu yawaita zikirin Allah wa zakirati da kuma mata masu yawaita zikirin Allah a'adda Allahu lahum magfiratan Allah ya musu tanadin wata gafararsa wa ajran azima da kuma lada mai girma Allah ya kirga waɗannan mutane gaba daya idan dai kana cikin su to ka tabbata akwai alƙawarin Allah zaka samu gafara zaka samu babban lada Allah ka samu dace da waɗannan sifofi wato akwai labarin da mujahid ya bayar game da Ummu Salama in ka dubi tafsirin aya zaka gani ita ce sababin saukar da wannan aya saboda ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa manzon Allah kuma wannan saboda mata ne suke kawo wannan korafi ita ma take tambayan annabi akai yakzur rijal wala takzun nisa maza suna tafiya yaki mata ba su zuwa yaki wa inna ma lana nisful miras sannan idan an yi mutuwa mu gadon ma da muke samu rabi ne mace na samu rabin gadon namiji wannan gaskiya ne to kuma gashi Allah bai ce mata su tafi jihadi ba maza ke tafiya jihadi kuma in ka dubi alqur'ani zaka ga alƙawarin Allah game da ladan masu zuwa jihadi ladan yana da yawa ladan yana da yawa to sai zama banda mata to wannan abin sai yana sawa mata tunani kamar maza sun kere musu duk wata hanya ta samun kamala sai zama mata ke cimma maza ke cimma wannan hanya banda mata kuma idan ma mutuwa aka yi ta wajen rabon gado rabi ne mata suke samu ba cikakke ba to shine Allah madaukaki ya sauka da ayoyi guda biyu wannan hadisin yana sahihu tirmizi ba shakka ya tabbata yana hadisi na 322 ayoyi guda biyu aya ta farko ta suratul nisa'i ita ce aya ta 32 inda Allah ya yi fada ga ita ummu salama da mata waɗanda suke kawo damuwa su akan cewa rabon mace a gado rabi ne Allah ya ce wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd kada wani yayi fatan samun abin da Allah ya riga ya fifita wani da shi wannan hukuncin Allah ne tsarin Allah ne idan Allah ya so sai ya halicci mutum namiji idan Allah ya so kuma sai ya halicci mutum mace wannan zabinsa ne falala ce ta Allah da Allah madaukake fifita wani akan wani to Allah ya ce idan ya halicce ka namiji to sai kai masa godiya idan ya halicce ki mace to karki fatan ina ma a ce da ke namiji ne ba daidai bane idan Allah ya halitta mace a matsayin mace bai kamata ta yi fata ina ma halittar ta na maza ne ba bai kamata ba saboda tana nuna cewar Allah ya yi kuskure da ya yi ta a matsayin mace to kaga wannan ba karamin laifi bane Allah ya kare mu idan Allah madaukaki ya halicce ka ya maka wata kyauta to ka daina burin samun wata kyautan da Allah bai baka ba aka daina wannan fatar musamman ta sashin halitta shi yasa Allah ya ce ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd idan Allah ya fifita wani sashi akan wani sashi ta sashin halitta to ba daidai bane ya rika fatar ina ma shi halittarsa misali a ce ta mata ce ko mace ta yi fatar halittan ta yi kasance na maza lirrijali nasibun mimma iktasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi inna allaha kana bikulli shay'in alima ita wannan ayar fada ce tsawatarwa ne Allah yake wa mata su daina fatar ina ma Allah ya yi su maza shi ma namiji kada ya yi fatar ina ma Allah ya yi shi mace a'a wannan tsarin Allah ne kyautar Allah ne zabin Allah ne abinda Allah ya tsara kuma ba shakka shi ya dace da bawa to sannan Allah ya saukar da wannan ayar kuma yake nuna cewar ai mata idan sun yi aiki suna samun ladan ba maza ne kadai ke samun wannan ladan ba da sai Allah ya fito da bayanin a fili innal muslimina wal muslimati musulmai maza da mata wal mu'minina wal mu'minati mu'minai maza da mata ba a ce mu'minai maza kadai ke samun lada ba duk wani aiki wanda ya yi aikin imani zai samu lada wannan ita ce hikimar saukar da wannan aya saboda haka yasa Allah yake ta ambaton maza da mata maza da mata domin kar mace ta dauka ai banda ita a tsarin alqur'ani kamar yadda muka yi bayani a baya Allah ya saukar da alqur'ani da larabci larabci kuma a tsarinsa yana rinjayar da maza akan mata to saboda haka idan Allah ya tashi magana sai ka ji ana ya ayyuhal ladzina amanu ai maza ake kira ya ku waɗanda suka yi imani sai mata su ce to banda mu kenan wannan allazina amanu kam ai maza ne shine Allah ya ce a'a duk daya ne wannan rinjayar wanda ake wa maza ba fifiko bane tsari ne na larabci kuma haka din idan Allah ya fifita mazan to bai kamata mata su ce dan me yasa Allah ya fifita maza akan su ba wannan zabin Allah ne saboda ka kyautar Allah ne idan Allah ya so sai ya kyautar sa gabawa kuma ya hana wani wannan tsarin sa ne shine ma'anar la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dahum ala ba'd kasancewar Allah yana kiran masu imani maza wannan baya ware mata su ma suna samun lada idan sun yi aikin kware to babban abin da muke lura da shi game da wannan aya shine farkon sa da kuma ƙarshen sa wanda su ne mafi muhimmanci ba shakka duka abubuwan da suka zo a ciki akwai bayanin sharhin su zai dauki lokaci amma idan ka dubi farkon ayar da kuma ƙarshen ta akwai bayanai da suke muhimmai da farko Allah madaukaki yana nuna cewar musulmi daban ne da mumini babu shakka ayoyin alkur'ani ba wannan kadai ba an samu dalilai daban-daban a cikin alkur'ani waɗanda suke nuna akwai bambanci a tsakanin musulmi da mumini amma idan ma akwai wata ayar da take nuna akwai bambanci to ba tana bayan wannan ayar ta fito da bayani a fili innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati lallai musulmai maza da mata mu'minai maza da mata kaga ya gwada cewar musulmi daban mu'mini daban kuma babu shakka gaskiya ne wannan ya taho ta ayoyi daban-daban kuma ya taho ta hadisan annabi Muhammad su ma suna da yawa tunda Allah madaukaki ya faɗa akwai buƙatar ka gane mai hikima tunda Allah ya ce musulmai maza da mata mu'minai maza da mata akwai bambanci abinda ake so ka yi ƙoƙari ka ga cewar ka cimma daraja ta imani ka sani akwai bambanci a tsakanin musulmi da mu'mini kuma ka yi ta ƙoƙari ka ga cewar martabarka ta ɗara ta musulmi ta kai martaba ta mu'mini shi yasa Allah ya kawo wannan don kwadaitar da mu innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati sai aka kawo don duk bayanin da ya zo a gaban waɗannan sharhi ne game da imani domin ayyuka ne na imani alqanitina da alqanitatu da as-sadiqina da as-sadiqatu as-sabirina as-sabiratu al-khashi'ina al-khashi'atu al-mutasaddiquna da al-mutasaddiqatu wannan duk siffa ce ta mu'mini والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات duk sifofi ne na imani saboda haka yasa kalmomin biyun su ne mafi muhimmanci ka sani akwai bambanci a tsakanin musulmi da mu'mini kuma ka rika kokari ka ga cewa matsayinka ba musulmi bane ka kai martaba ta mu'mini ka tarjema wannan har Allah ya karbi ranka Allah ka samu iya dacewa saboda duk abin da ya taho a bayan waɗannan siffar imani ne in ka lura da alqunutu da as-sidqu da as-sabru da al-khushu'u da as-sadaqa as-sawmu wannan dukkansu ayyuka ne na imani to kuma kamar yanda Allah ya nuna akwai bambanci a tsakanin musulmi da mu'mini saboda azabarar da mu mu yi kokari mu cimma martabar imani haka ma ya zo ta hadisin manzon Allah ya babu shakka yanda ya taho a ayar alqur'ani a fili haka nan musamman Allah ya aiko mala'ika jibril ya zo ga manzon Allah wanda akasari mun san wannan hadisi hadisin zuwan mala'ika jibril majalisin manzon Allah a lokacin da mala'ika jibril ya rikida ya zama mutum shi wannan labarin yana da tsawon gaske don haka yasa akwai waɗanda suka yi littafi suka rubuta littafi akan zuwan mala'ika jibrilu majalisin annabi Muhammad saboda tsawon hadisin da ilimin da yake cikin hadisin ya samu riwayar sahabban annabi Muhammad mutum shida sahabbai mutum shida suka ba da labari koda ke akasari muna karanta labarin hadisin Abdullahi bin Umar shine hadisin sayyidina Umar bin Al-Khattab bainama nahnu julusun inda rasulillah saboda al-imam an-nawawi ya saka shi a cikin 40 hadis amma ba shi kadai bane wadanda suka ruwaito wannan hadisin akwai Abu Zarrin Al-Ghifari ya bada labarin zuwan mala'ika Jibrilu majalisin manzon Allah akwai Abu Huraira akwai Jabir bin Abdullah Al-Bajali Jabir Al-Bajali sannan akwai Abdullah bin Abbas akwai Abu Amir Al-Ash'ari sannan sayyidina Umar kaga mutum shida Abu Zar Al-Ghifari Abu Huraira Jarir bin Abdullah Al-Bajali Abdullah bin Abbas Abu Amir Al-Ash'ari sannan sayyidina Umar bin Al-Khattab ko da yake hadisin sayyidina Umar saboda fa'idojin sa yawan fa'idojin da ya kunsa shi yasa al-Imam Nawawi ya rinjayar da shi to sai zama mutane sun fi sanin haka ya taho majalisin Annabi Muhammad shi mala'ika Jibril inda ba wai hadisin zamu karanta gaba daya ba babu shakka hadisin yana da fa'idoji da yawa domin malamai sun tabbatar fa'idojin da ake samu a ciki sun kai 77 ilimi daban-daban da zaka ciro game da zuwan mala'ika Jibrilu majalisin manzon Allah a lokacin da ya rikida yazo ma sahabbai a sura ta mutun muhimmin abu shine tambayoyin da yayiwa Annabi Muhammad wadannan tambayoyi sune manyan abin da ya kamata a ce musulmi ya sani ya Muhammad akhbirni anil islam ya kai Muhammad ka bani labari me ake nufi da al-islam ku duba wata hikima na karantarwar mala'ika Jibrilu saboda haka yasa musulunci addini ne da yake da bayani dalla-dalla in dai mutum musulmi ne zai baka amsar tambaya game da abin da ya shafi addininsa musamman abin da ya shafi imani ya shafi musulunci abu ne mai sauki wata hikima ce ta mala'ika Jibrilu shi yasa abin ya zo da sauki mala'ika Jibrilu da ya taho majalisin manzon Allah ya ce akhbirni anil islam ka bani labarin game da musulunci saboda haka sai manzon Allah ya ce al-islamu anta shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila manzon Allah ya bashi wannan amsa al-islam abubuwa guda biyar ne kaga mala'ika Jibril yake tambayan annabi kuma majalisi ya cika mutane na dama da hagu gaba da bayan manzon Allah ga wannan mutumin ba a san shi ba bako ne ya taho yana tambaya ga manzon Allah saboda haka kowa ya kasa kunne saboda babu shakka suna samu wani ilimin da ba su taba sani ba annabi ya ce al-islam abinda ake cewa al-islam shine an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadan wa tahujja al-bait arkanul islam kenan kaga a cikin sauki manzon Allah sai ya karantar da mu rukunnan musulunci amma ta dalilin tambayar mala'ika Jibril saboda kai sa malamai suke cewa rabin ilimi ta tambaya ne rabin ilimi yana tambaya sauran rabi kuma sai kai karatu don haka yasa da tambayan sai aka samu rabin ilimi gaba daya to lokacin da annabi ya fada sai ya ce sadaqta inji mala'ika ji ya ce sadaqta kafi da gaskiya kuma da sanin sai ya fada da gangan ne ai duk duniya ba wanda ya kai mala'ika Jibrilu ilimi babu me dalili saboda shi ya koyar da manzon Allah kaga kenan kan ma kai tunanin akwai wani kuskure ta sha'anin al'amarinsa babu mala'ika Jibrilu yana da ilimi sai ya ce manzon Allah ka faɗi gaskiya me dalili to duk wanda ke gurin zai koma kallon mai tambaya ta ce a'a yau ga wannan mutum kai kake tambaya an baka amsa ka ce an faɗi gaskiya to kaga hankalinsa ya dawo kan shi dama abin da yake so kenan kaga duk wanda ke gurin zai hankalin sa zai dawo ga mala'ika Jibrilu saboda ka tambaya ta biyu kaga dole zai kasa kunne kowa zai ji me yake tambaya da yace sadakta sai idan kowa ya kawo ya dawo kansa shine sayyidina Umar yake cewa fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu muna mamakin wannan bako kai kake tambaya sannan an baka amsa ka ce gaskiya ne kana gaskanta me baka amsa to sai ce fa akhbirni anil imani ba ni labari game da imani kaga ya tabbata hankalin sahabbai ya dawo gare shi yayi wannan tambaya me yasa saboda sahabban manzon Allah su gane akwai bambanci tsakanin al-islam da al-iman wannan hikima ce kuma babu masu tsara wannan hikimar illa malamai mala'ika Jibrilu da kuma annabi Muhammad wannan hikima ce ta nuna mana wani ilimi wanda dama gashi Allah ya faɗa a dunkule a cikin alqur'ani amma yana son a warware wannan ilimi domin abinda Allah ya faɗa mana anan a dunkule ne innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati musulmai da mu'minai kaga ba a ce suwaye musulmai ba suwaye mu'minai amma mala'ika Jibrilu sai ya taho zai karantar da mu suwaye musulmai suwaye mu'minai amma da hikima saboda haka sai ya tsara wannan hikima ya zo majalisin manzon Allah ya martambaya da annabi ya bada amsa game da al-islam sai ya ce fa akhbirni anil iman to ka bani labari game da al-iman naji al-islam to sai manzon Allah ya ce an tu'mina billah imani shine ka gaskanta akwai Allah shine tu'mina billah ka gaskanta cewar akwai Allah domin akwai wanda bai yarda akwai Allah ba akwai su suna nan to ka yarda akwai Allah wannan shine matakin farko tu'mina billah ma'ana tusaddiqu bi wujudihi wa mala'ikatihi ka gaskanta akwai mala'iku wa kutubihi da littafai da Allah ya saukar wa rusulihi da manzanni da Allah ya aiko wa yawmil akhir ka yadda akwai wata rana tana zuwa ita ce ranar kiyama rayuwarta ba irin ta duniya bace wato rayuwar da kake gani a duniya akwai lokacin da zai kare shi yasa yace wa yawmil akhir da ya faɗi haka a wannan riwaya kala sai mala'ika Jibril ya ce sadakta ka faɗi gaskiya da ya sake cewa sadakta hankalin sahabbai ya sake dawowa kan mai tambaya kala sai ya ce fa akhbirni anil ihsani to ka bani labari game da al-ihsan martaba ta al-ihsan kyautatawa bani labari game da kyautatawa to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abinda ake nufi da kyautatawa an ta'budallaha ka annaka tarahu ka bauta ma Allah tamfar kana ganin sa domin an riga an gaya maka bautar Allah din yana karkashin al-islam yanda ake bauta Allah tunda akwai sallah akwai zakka akwai haji akwai wadannan duk ibada ne to wannan ibadar da zaka yi kayi ta kamar kana ganin Allah idan baka ganin Allah ka kaddara shi Allah yana ganin ka wannan riwaya tana sahihu muslim kitabul iman babu bayan al-iman wal islam wal ihsan yanda hadisin yazo da tambaya akan abubuwa guda uku to haka nan al-imam muslim yayi masa babi matakan addinin musulunci guda uku ne matakin al-islam matakin al-iman matakin al-ihsan to wannan riwaya ta sayyida Umar ce ita ce riwaya da tafi shahara saboda kasancewar tana 40 hadis akwai riwayar Abu Huraira yanda muka ce waɗannan sahabbai mutun shida ne a riwaya ta Abu Huraira mala'ika Jibril ya ce ya Rasulullah mal iman kaga ba wai akhbirni anil iman ba yace ya Rasulullah mal iman kala sai yace al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa biliqaihi wannan riwayar Abu Huraira kenan wa biliqaihi ka yarda akwai Allah ka yarda akwai mala'ikun Allah ka yarda za a hadu da Allah wa rusulihi ka yarda akwai manzannin Allah wa tu'mina bil ba'si kuma ka gaskanta cewar za a tashi bayan an mutu kaga hadisin sayyidina Umar yace wal yawmil akhiri wannan kuma yace wa tu'mina bil ba'si ka gaskanta cewa za a tashi a bayan mutuwa duk da ma'anar su guda ne saboda haka yasa ake cewa akwai riwaya da sahabbai sukan yi mahadisi riwaya bil ma'ana wanda babu shakka yana da yawa ta hadisin manzon Allah zai kasance sahabi ya ba da labari ne ta ma'anan abin da ya tabbata ba wai lafazin sak na abin da ya auku ba to sannan akwai hadisin Anas bin Malik kamar yadda muka ce akwai hadisin Abu Musa akwai hadisin Abdullah bin Abbas to wannan hadisin na Abdullah bin Abbas shi hadisin Anas bai taho karara da riwaya kamar da sauran sahabbai suka bayar ba amma akwai hadisin sa da hadisin Abdullah bin Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa tu'mina bil mauti ka gaskanta cewa akwai mutuwa wa bil ba'si ba'da al mauti kuma ka gaskanta cewa akwai tashi a bayan an mutu to wannan sai da ya fara gaya masa sannan sai ya ce mal islam menene al islam kala sai annabi ya ce al islamu an ta'budallaha al islamu an ta'budallaha a maimakon an tashhada yanda ya tawo ta hadisin sayyidina umar al islamu an ta'budallaha wa la tushrika bihi wa tuqima as-salata wa tuaddi az-zakata al-mafruḍa wa tasuma ramadan wannan hadisin abdullahi ibn abbas amma in kalwar duka arkanul islam ne guda biyar yana ƙara cewa wa tahujjal baita wa ta'tamira saboda haka yasa da umura da aikin haji kowannan su farilla ne kaga akwai fahimtar da muke dauka ai umura sunna ce la umura wajiba ce umra dole ne haka ma hajji dole ne saboda haka kowanne yana zaman kansa ne karka dauka yanda nafila take ga sallan farilla haka ita ma umra take ga aikin haji ba haka bane aikin haji da umra kowanne su farilla ne na farko amma daga na farkon an gama saboda haka wannan annabi da kansa ya faɗa manzon Allah da kansa ya faɗa yace amma zada fa huwa tatawwu'un in ka sake yin haji ba farilla bane nafila ne in ka sake yin umra ba farilla bane nafila ne amma dai na farkon dukkan su farillai ne to yana daga cikin dalili kuma wannan fahimtar ita ce mafi inganci babu shakka na'am akwai fahimtar cewa umra nafila ne wannan fahimtar tana da rauni ba ta da hujja mai karfi cewa umra farilla ne wannan ita ce abin da hujja ta tabbata akai daga cikin dalilai shine wannan hadisin riwayar Abdullah ibn Abbas manzon Allah ya ce wa mala'ika Jibril ya kirga umra a cikin arkanul islam ya ce wa tahujjal baita wa ta'tamira ka je aikin haji ga Ka'aba kuma kai umra kaga kenan kowannen sa ya zama rukuni don haka yasa ba laifi bane ka fara umra kafin ka je aikin haji dan akwai wanda suke ganin ai an yi kuskure ya za a fara yin nafila ta umra ba nafila bace tana zaman kanta inda zaka je aikin haji ba kai umra ba har yanzu ana bin ka farilla saboda ka umra farilla ce haji ma farilla ne babu shakka wannan fahimta ita ce mafi inganci da annabi ya faɗa sai ya ce wa taktasila min aljanaba kai wankan janaba wa tatimma alwudu wa tutimma alwudu'a kuma ka tabbata kana cika alwala wannan duk ya zo cikin ƙari da aka samu a hadisin a riwayar Abdullah ibn Abbas wato ta amsar da manzon Allah ya ba wa mala'ika Jibril to sannan sai ya tambaye shi mal ihsan sai annabi ya ce an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan riwayar tana sahihu Muslim kuma tana sunan Ibn Majah bi tamamihi yanda hadisin ya zo yanda muka karanta za ka ganshi a sunan Ibn Majah yana kuma kitabul fitan sunan Ibn Majah yana kitabul sunna ya kawo shi a wurare guda biyu sannan hadisin yana kitabul musannaf ibnu abi shayba akwai riwayar da tazo yace wallazi ba'asa muhammadan bil haqqi ma kuntu bi a'lama bihi shi kansa manzon Allah bayan mala'ika jibril ya gama tambaye sai ya tafi wanda shi yake nuna maka annabi shi kansa bai ma sani ba bai ma san mala'ika jibril bane shi kansa manzon Allah bai gane ba saboda yadda mala'ika jibril ya badda kama kuma gashi abubuwan da yayi masu ban mamaki wanda wani zai iya ganewa amma hatta manzon Allah bai gane mala'ika jibril bane domin abinda annabi ya faɗa kenan yace wallazi ba'asa muhammadan bil haqqi na rantse da wanda ya aiko annabi muhammad da addinin gaskiya ma kuntu bi a'lama bihi min rajulin minkum wallahi ban fi ɗayan ku sanin wannan mutumin mala'ika jibril ne ko ba shi bane ban fi ɗayan ku sani ba wato da ni da ku duk ɗaya ne ban san cewa mala'ika bane wa innahu la jibril kuma sai yanzu na ankara sai yanzu na gane ashe mala'ika jibril ne annabi yake ga sahabbai wannan riwayar kenan kaga sai da ya rantse wallazi ba'asa muhammadan bil haqqi akwai wata riwayar kuma manzon Allah ya ce subhanallahi haza jibril sai da mala'ika jibril ya bace dan da mala'ika jibril ya bar majalisin manzon Allah yana shan kwana sai Allah ya ankara da manzon Allah mala'ika jibril yana shan kwana sai ya ce subhanallahi haza jibril mala'ika jibril ne akwai riwayar da ya ce alayya bihi maza ku zo mun da mutumin nan ai sahabbai suka ruga sha kwana ba kowa ya tafi abin da yasa annabi ya ce ku zo mun da mutumin nan ya san mala'ika jibril ne kuma ya san ba za su iya kama shi ba ya sani amma saboda ya tabbatar musu ba mutum ba ne saboda wani ba zai yarda ba a wannan majalisi idan annabi ya ce ai mala'ika jibril ya ce ba sai dai kabari ya tafi sannan za ka gaya mana shine sai ya ce ku je ku nemo min shi kaga dai ai in kana son ka tabbatar da gaskiyar annabi kai ma za ka ruga kuma a lokacin da annabi ya faɗi wannan gaba ɗaya majalisin kowa tashi yayi saboda manzon Allah cewa ya ku kawo min shi ka san kuwa duk irin gudunka akwai wanda sai ya fi ka a wurin idan aka ce annabi ya ce a zo da kai to wallahi mutum duk inda ya shiga sai an kawo shi manzon Allah ya ce alayya bihi ku zo min da shi suka zaga aka yi gudu aka dawo kai ba mu gan shi ba ya rasulullah Allah ya ce to innahu la jibril mala'ika jibril kaga kowa zai yarda saboda ai ya tafi neman sa shi da kansa amma bai gan shi ba to yana daga cikin dalilai da yasa imanin sahabban annabi muhammad ya fi na kowa karfi saboda kullun suna ganin abun mamaki game da rayuwar manzon Allah saboda haka kullun imanin su karuwa yake yana dada karfi Allah yana cire shakka daga zukatansu to wannan yana daga cikin misalai da Allah madaukaki yayi na karfafa imanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace haza jibrilu wannan mala'ika jibrilu ne ja aliyallimun nasa dinahum ya zo ne saboda ya karantar da mutane addinin su ashe kaga waɗannan abubuwa su ne addini al-islam al-iman al-ihsan dan me saboda abinda manzon Allah ya faɗa yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi ma ja'ani qattu illa wa ana a'rifuhu tunda nake da mala'ika jibrilu bai taba zuwa mun ban gane shi ba sai wannan karo yace illa an takuna hadhihi al-marra tunda nake da mala'ika jibrilu yana zuwa ina ganewa shine amma a wannan karo ban gane shi ba wannan yana sunan dara kutuni in ka dubi kitabul hajji babul mawaqit a ƙarshen hadisin sai manzon Allah ya ce alayya bihi ku kawo min shi fa talabnahu ya ce muka neme shi falam naqdir alayhi bamu iya kamo shi ba fa qala rasulullahi sai manzon Allah ya ce hal tadruna man haza to kun san ko waye wannan haza jibril wannan mala'ika jibril ne atakum yuallimukum dinakum ya zo ne saboda ya koyar da ku addinin ku kaga kenan mala'ika jibril shine malamin manzon Allah babu wanda ya fi shi iya sanin salon karantarwa saboda ka malaika jibrilu ya taho ya karantar da sahabbai wato saboda karfin ilimi yazo majalisin manzon Allah yasa annabi ya karantar da sahabbai abinda shi yake so ba tare da shi ya karantar da su ba kaga wannan in ba mai ilimi ba mai iyayen sa ya taho majalisi yasa annabi ya karantar da abinda yake son a karantar kuma ya bar majalisin babu wanda ya gane shi shine manzon Allah ya ce to fakhudhu anhu ina muku wasiyar ku rike waɗannan abubuwa da annabi mala'ika jibril ya faɗa ku rike su da kyau fa wallahi nafsi biyadihi ma shubbiha alayya mundu atani qabla marrati hazihi bai taba rikitar min ba tunda Allah ya hada ni da shi sai wannan karo a wannan karo ne kadai mala'ika jibril ya rikice min wato ya rikice wa annabi bai iya gane shi ba yace wa ma araftuhu hatta walla bai iya gane shi ba sai dai juya baya ya tafi wata riwayar ma tambaye su annabi yake yace hal tadruna man haza kun san waye kuwa sannan sai yace musa haza jibrilu wannan shine mala'ika jibrilu akwai riwayar sayyiduna umar kamar wanda tazo a 40 hadis kenan wanda sayyiduna umar yake cewa thumman talaqa falabistu maliya mala'ika jibril ya tafi kuma na jira na wani tsawon lokaci idan aka ce labistu maliyan na jira na tsawon lokaci ba ayyana yawan ba dadewan lokacin ba wato an samu lokaci mai tsawo sai daga baya annabi yake cewa ya umar atadri man sa'ilu shin umar ka san me tambayan nan kuwa kuntu sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam qala sai mala'ika manzon Allah ya ce fa innahu jibril atakum li yu'allimakum dinakum wannan lafazin ya zo a sahihu muslim wannan lafazin da na hadisin sayyidina umar amma a riwayar al-imamu tirmizi yanda al-imamu tirmizi ya kawo hadisin sayyidina umar ya ce falaqiyani rasulullahi ba'da salasin sai na hadu da manzon Allah a bayan kwana uku kaga a wancan riwayar ta sahihu muslim yace falabistu maliya amma a riwayar ta al-imamu tirmizi sayyidina umar ya fadi yawan kwanakin sai da aka samu kwanaki uku a bayan tafiyar mala'ika jibrilu a bayan wannan ranan sai yace min ya umar hal tadri man sa'ilu ya umar ka san waye mai tambayan nan a ranar da wani ya taho yana mun tambaya ka san waye fa qultu Allahu wa rasuluhu a'lam nace Allah da manzo suka fi sani to akwai riwaya da yazo sai yake gaya masa yace falabistu salasan a maimakon maliyan wannan riwayar ma ta tabbata ta inganta to akwai kuma hadisin Abdullahi ibn Abbas a hadisin Abdullahi ibn Abbas yace jalasa rasulullahi majlisan lahu wata rana annabi ya zauna a gurin da ya saba zama yana karantarwa fa atahu jibrilu alaihi salam mala'ika jibril ya taho ga manzon Allah fa jalasa baina yaday rasulillah sai ya zauna a gaban manzon Allah wadi'an kaffaihi ala rukubatai rasulillah ya dora tafukansa guda biyu akan gwiwoyin manzon Allah fa kala sai ya ce ya rasulullah kaga akwai wata riwaya da zaka ga ce ya muhammad ya rasulullah haddisni mal islam ya rasulullah ka bani labari menene al islam ashe abu ne wanda ake son kowane musulmi ya dauki wannan shi yasa mala'ika jibril ya zo majalisin manzon Allah ya karantar kuma da ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga sahabbai ya ce khuzu anhu ku dauki karatun da mala'ika jibril ya karantar abinda ya zo karantarwa ku dauka kaga kenan abu ne wanda ya kamata a ce kowane musulmi ya san arkanul islam kowane musulmi ya san arkanul iman bai kamata a ce musulmi bai san rukunnan imani ba bai san rukunnan musulunci ba haddisni mal islam sai annabi ya ce al islamu an tuslima wajhaka lillah wa tashhada an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaga yanda manzon Allah ya bashi amsa an samu bambanci ta riwayoyin waɗannan sahabbai amma duka yana ishara ga cewar arkanul islam ne kamar riwayan abu huraira annabi ya ce al islam anta abudallahi wala tushrika bihi wa tuqimas salata a wannan riwaya ta abdullahi ibn abbas annabi ya ce al islam an tuslima wajhaka lillah ka miƙa rayuwarka ga allah shine al islam wa tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai da ya gama sai mala'ika jibril ya ce fa iza fa'altu zalika to muhammadu idan nayi haka fa ana muslim ni musulmi ne ya tambaye manzon allah kaga shi ya tambaya ya ce menene islam ya gaya mishi arkanul islam to sai ya ce fa iza fa'altu zalika fa ana muslimun idan nayi haka na zama musulmi sai manzon allah ya ce iza fa'alta zalika faqad aslamta idan kayi haka to ka musulunta kaga sai ya bashi amsa ta ilimi bai ce kai musulmi ne ba yace ka musulunta domin idan yace kai musulmi ne ya tabbatar da wannan shaida a kansa koda kuwa zuciyar bata kudurta musulunci ba amma sai annabi ya bashi amsa ta ilimi yace mar idan nayi haka ni musulmi ne sai ce a'a idan kayi haka ka musulunta kuma gaskiya ne idan mutum yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yayi kalmar shahada ya musulunta amma cewa shi musulmi ne wannan abu ne na Allah Allah shi ya barau kansa sani saboda haka yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da amsarsa akan yaqini duk da cewa bai san mala'ika jibrilu bane sai ya ce ya rasulullahi fahaddisni mal iman to ya kai manzon Allah ka bani labari menene al iman kala sai ya ce al imanu an tu'mina billahi wal yawmil akhir والملائكه والكتاب والنبيين وتؤمن بالموت وبالحياه بعد الموت وتؤمن بالجنه والنار والحساب والميزان وتؤمن بالقدر خير كله خيره وشره وانا روايه عبد الله بن عباس كنا saboda haka yasa wannan riwaya ta Abdullah bin Abbas yake ita ma ingantacciya ce yasa duk abin da ya shigo a ciki imani da shi dole ne kaga anan annabi ya ce kai imani akwai Allah wal yawmil akhir akwai rana ta karshe wal malaika akwai malaiku wal kitabi da littafai wan nabiyyin da annabawa wa tu'mina bil mauti wa bil hayati ba'da al mauti kai imani akwai mutuwa kai imani akwai rayuwa a bayan mutuwa za a tashi bayan an mutu wajibi ne musulmi ya gaskanta wannan wa tu'mina bil jannati ka gaskanta cewa akwai aljanna wan nari kuma akwai wuta wal hisabi akwai hisabi wal mizani ka yadda akwai al mizan sikeli na gwada ayyuka wa tu'mina bil qadari kuma kai imani da qaddara kullihi kowani irin qaddara khairihi wa sharrihi al khairin qaddara da sharrin qaddara duka yadda tsarin Allah tabaraka wa ta'ala ne saboda kai sa duk abin da yazo a cikin wannan hadisin yadda da shi dole ne da zaran kai inkarin guda mutun ya fita musulunci Allah ya kare mu mala'ika jibril sai ya ce masa fa iza fa'altu zalika faqad amantu idan nayi haka nayi imani kenan sai manzo Allah ya ce iza fa'alta zalika idan kai haka faqad amanta babu shakka kai imani dan idan har kai hakan to an gama babu shakka kenan ya tabbata cewa kai mumini ne sai ya ce ya rasulullah fa hadisni mal ihsan ka bani labari menene al ihsan to sai manzo Allah ya ce masa al ihsanu an ta'amala lillahi ka annaka tarahu kaga ba kaman hadisin sayyidina umar ba an ta'budallaha al ihsanu an ta'amala lillahi ka annaka tarahu domin wannan ma'anar tafi fadi akan wancan kai aiki domin Allah duk wani aiki da akai domin Allah ibada ce amma wancan idan aka ce ka bauta ma Allah tunanin mu shine sallah kawai azumi kawai amma idan aka ce kai ma Allah aiki wannan ma'anar tafi tasiri saboda yafi nuna muka cewa duk abin da kai shi domin Allah duk abin da kai shi domin Allah ana son ka kyautata shi kayi shi ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah fa innaka illam tarahu fa innahu yaraka wannan hadisi Abdullah ibn Abbas kenan fa innaka illam tarahu fa innahu yaraka idan kai baka ganin sa to Allah yana ganin ka hadisin yana al-musnad al-imam ahmad shine hadisi na 2924 wallahi wannan hadisi kamar yanda muka ce a sharhin sa malamai sun fitar da ilimi ya kai 77 wanda ni na gani ta ilimin da ibnu hajar ya cire mu wannan hadisi ma yafi haka don haka akwai ilimi mai dimbin yawa a karkashin wannan hadisin ilimin yana da dimbin yawa a ce maka mala'ika jibrilu ya zo majalisin manzon Allah saboda ya karantar da mutane ai babu shakka kai ka san wannan ilimi ya kai makura to amma babban abun da wannan hadisi yake karantarwa kusan duk malaman hadisi sun yadda wato shine arkanul islam da arkanul iman wanda shine babban abu shine farko shine mataki wannan yazo ta bayanin al-hafizul aini littafin umdatul qari mujallal na farko shafi na 283 yace ja'ala an-nabiyul islam isman lima zahara min al-a'mali idan ka dubi amsar da manzon Allah ya bawa mala'ika jibrilu annabi ya dauki musulunci idan aka ce al-islam menene al-islam ya shafi aikin da kake yi da jikinka shine al-islam don haka in ka dubi riwayar Abdullah ibn Abbas annabi da ya tashi ba da amsa ya ce al-islam an tuslima nafsaka ka miƙa rayuwarka ga Allah ashe kenan duk ibadar da dan adam yake duk wani aikin da zaka yi da jikinka yana karkashin al-islam yana karkashin al-islam lima zahara min al-a'mal wal imana isman lima batana min al-i'tiqadi al-imam al-aini yace amma sai annabi ya dauki al-iman ya zama sunan abinda ya buya kuwa wanda ya shafi aqida abinda zuciya yake kudurtawa shi ake nufi da aqida abinda zuciya take kudurtawa a zuciyarka kana jin kai ka yarda akwai Allah to wannan shine al-imanu billah a zuciyarka kana gaskanta cewar akwai mala'iku kaga wannan aiki ne na boye a zuciyarka ka yarda cewar akwai aljanu akwai abubuwan da ba ma gani kuma babu shakka gaskiya ne suna nan kamar misali mutuwa akwai tashi bayan an mutu sannan kuma akwai hisabi akwai mizani da za a gwada ayyukan mutane akwai wuta akwai aljanna abubuwa ne da ba mu gani amma mun yarda akwai su kaga zuciya za ta kudurta wannan to duk wani aiki na zuciya sai annabi ya aje shi a karkashin al-iman walaysa zalika li anna al-a'mala laysat min al-iman wa tasdiq bil qalbi laysa min al-islam ba wai ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaddara duk wani aiki na jiki baya shafar imani ya tsaya ga islam bane kuma ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin gaskanta abu da zuciyarka idan ka gaskanta abu a zuciyarka yana raba ka da kalmar al-islam sai dai a barka da kalmar ta al-iman ba haka bane bal zalika tafsilun li jumlatin hiya kulluha shay'un wahidun wato abu ɗaya ne amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karkasa su bisa gwargwadon sashi na jikin ɗan adam wanda in ka haɗa su gaba ɗaya da al-islam da al-iman jima'uha addinu ai gaba ɗayansu addini ne shi yasa a lokacin da mala'ika jibrilu ya tafi sai manzon Allah ya ce mala'ika jibrilu ya zo ne saboda ya karantar da ku addini ashe kaga addini ya hada al-islam da al-iman da al-ihsan wali hadha qala alayhi salatu wa salam ataakum jibrilu yuallimukum dinakum wat tasdiqu wal amalu yatanawaluhuma al-ismul iman wal islam jami'an saboda haka ka gaskanta kuma kai aiki ka gaskanta kai aiki idan kana aiki baka gaskantawa a zahiri babu shakka kai musulmi ne zaka samu mutum ana sallah da shi amma zuciyarsa yana shakkan Allah. Allah ya kare mu. Duk mutumin da ya shakkan samuwar Allah ya fita musulunci, babu shakka. Saboda haka yasa malamai ke cewa irin wannan tunanin da ya zo zuciyarka, kai ta neman tsarin Allah kana koransa. Karka yadda tunanin ya zauna ma a zuciya, karka yadda. To abinda ake so da kai, yanda kake aikata aiki na addini da jikinka, kai kokari zuciyarka ta kudurta wannan. Don haka al-Imam al-Aini yace summal ismul iman yatanawalu ma fusira bihi al-islam. Ai idan ka dubi al-islam da al-iman zaka ga kamar suna cudanya, kamar wannan yakan dauki ma'anar wancan, wancan yakan dauki ma'anar wannan. Wasa'iru ta'ati likawniha thamaratin litasdiq al-batin alladhi huwa aslul iman wa lihadha fusira al-iman fi hadith al-wafd bil-islam. Wani wurin zaka ga annabi yana fassara aikin imani ya kira shi aikin musulunci. Wani wurin a fassara al-islam da kalma ta al-iman shi ne Ibn Taymiyyah yake cewa. Don haka al-islam in ya taho shi kadai yakan dauki ma'anar al-iman, amma idan sun taho su biyu to sai a ba mu kowa ma'anarsa, kamar yadda suka zo su biyu ta hadisin mala'ika Jibrilu wanda ya zo a Majmu'u Fatawa yana mujallar na 7 shafin 636. Ibn Taymiyyah ya ce al-ihsanu yadkhulu fihi al-iman. Dukkansu suna tarayya, sukan yi cudanya. Al-islam ya shiga al-iman, al-iman ya shiga al-islam, haka nan kuma al-ihsan. Wal-iman yadkhulu fihi al-islam wal-muhsinuna akhassu min al-mu'minin wal-mu'minuna akhassu min al-muslimin. Babu shakka yanda mala'ika Jibril ya kasa matakan musulunci guda uku din nan, haka din shine mafi dacewa. Don haka matakin farko shine mataki na al-islam. Don haka idan aka kai mataki na al-iman, babu shakka wannan martaba ta dara martaba ta al-islam. Amma idan mutum ya isa martaba ta al-ihsan, to wannan martaba ta shi ta dara ta al-iman. Yace to kamar a ce annabi ne da manzo, ai kaga kusan ma'ana ɗaya tana hada su, amma babu shakka kowannen su yana daukan fassararsa daban. Fa kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasula. Kowane manzo annabi ne, amma ba kowane annabi ne manzo ba. Amma idan aka ce mutum manzo, to babu shakka annabin Allah ne. Ba yadda za a yi ka zama manzon Allah, baka zama annabin Allah ba. Amma idan aka ce maka annabin Allah, ba lallai bane mutum ya zama manzon Allah. Fa inna halata tanawalu risala, annubuwa ba ta shafan ar-risala, amma ar-risala ta game annubuwa da kuma ar-risala kanta. To haka in ka dubi littafin Jami'ul Ulum sharhin 40 hadis, littafin Ibn Rajab juz'i na farko shafi na 93, yace fa ammal islam faqad fassarahu an-nabiyyu bi a'malil jawarihi adh-dhahira. Manzon Allah ya fassara mana abinda ake nufi da al-islam, ayyukan jiki na bayyane. Min al-qawli wal amali, magana da zaka yi ta bayyane. Shi yasa annabi ya ce an tashhadu an la ilaha illallah, saboda bayyana maganarka, kalmar shahadarka, wannan duk aiki ne na bayyane, saboda haka ya shafi al-islam. Wa awwalu zalika shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa huwa amalul lisani, kaga aikin harshe ne. Summa iqamus salati, sannan ka tsaye da sallah, kaga sallah ma aikin jiki ne. Wa ita'u zakati, ba da zakka, sawm ramadan, azumin watan ramadan, hajjul baiti, ziyaran ka'aba liman istata'a ilayhi sabila, wa hiya munqasima ila amalin badani. Aikin haji ya kasu kashi biyu, akwai aikin jiki yace kal hajji bin nisbati ila al-ba'idi an makka, kas salati munqasima ala amalin badani, kamar sallah, kamar azumi aiki ne da mutum yake da jikinsa. Wa ila amalin mali, sannan akwai aiki na dukiya tsantsa, kamar misali zakka, amma duk dai ibada ce ta zahiri. Zakka ibada ce ta zahiri. kaga zakata shafi dukiyanka wa ila ma huwa murakkabun minhuma sannan akwai aikin da kuma ya hada aikin jiki ya hada aikin zuun ya hada da aikin dukiya shine kamar misali aikin haji kaga da sallah da azumi ayyukan jiki ne tsantsa amma idan aka ce aikin haji kaga ya hada aikin wato ibada ta dukiya da kuma ibada ta jiki domin zakka ibada dukiya ce tsantsa amma sallah ibada jiki ne tsantsa saboda haka ita kuma aikin haji fa aikin haji wannan rukunin sai zama ya hada ibadar dukiya da kuma ibadar jiki to sai Allah ya karkasa ta inda kowanne jikinka yana bada nashi gudunmawa ta wajen ibada don haka idan mutum ya hada wannan rukunai guda biyar to zaka samu duka sassan jikinsa ya bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala an samu ibadar harshe an samu ibadar jiki akwai ibadar kafa akwai ibadar hannu in ka dubi yanda sallah take da jiki ake yi in ka dubi yanda zakka take da dukiya ake in ka dubi yanda aikin haji yake sai a hada da jiki da kuma dukiya to haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kasa wannan ibada wannan duka yana karkashin ibada ta bayyane saboda haka ana kira wato wannan sashin yana karkashin al-Islam yana karkashin al-Islam Ibn Rajab yace wa fi riwayati Ibn Hibban adafa ila dhalika al-i'timar akwai riwaya da aka kawo sai aka kara da umrah kamar yadda muka karanta wal ghusl min al-janaba da kuma wankan janaba wa itmamu al-wudu'i da cika al-wala وفي هذا تنبيه على ان جميع الواجبات الظاهره داخله في مسمى الاسلام wannan shi yake nuna duk wata ibadar da zaka yi da jikinka to tana shiga karkashin abin da ake kira al-islam shi yasa malaika jibril ya tambaye manzon Allah yace fa idza fa'altu zalika fa ana muslimun idan nayi haka ni musulmi ne kala yace na'am قد اسلمت كا مسلمت ان كاي هكا يدل على ان من كمل الاتيان بمباني الاسلام الخمس صار مسلما حقا اذا هركا كاو ودن ركنني غدا بيار تو كاي مسلمي ني كاي مسلمي ني اما با وي للي سي كا حدا سو تندا اكوي اندا زكا فرت كلمه شهاده كاي صار مسلما حكما اذا متين فرت كلمه شهاده min misali kafiri zai musulunta idan ya furta kalma ta shahada da ya furta sai a ce musulmi ne amma wani irin musulmi hukuman a hukunce musulmi ne saboda haka idan kafiri ya musulunta ya furta kalmar shahada a hukunce musulmi ne baka da ikon cewa kafiri ne amma a haƙiƙa waye musulmi sai wanda ya salla saboda kan aka ce musulmi a haƙiƙa shi ya hada wadancan arkanul khamsi guda biyar din nan idan kai guda biyar din nan sara musliman haqqan kana iya rantsewa da Allah wane musulmi ne haƙiƙa haƙiƙa musulmi ne amma a goye fa babu wanda ya sani sai Allah shi ko wanda ya musulunta ya furta kalmar shahada musulmi ne amma hukuman ta sashin hukunci ba haƙiƙa bane a hukunce ya zama musulmi yani idan mutum ya yi wani abu na ridda nan take ana cewa ya fita musulunci to haka nan idan mutum ya furta kalmar shahada nan take sai a ce ya shiga musulunci ta hukunci wannan kenan abu na biyu wanda yake da muhimmanci game da ita wannan aya da muka karanta shine karshenta in ka dubi karshen wannan aya da muka karanta الله سبحانه وتعالى يقول وذاكرين الله كثيرا والذاكرات ما سيوا ذكر الله ماذا ده ما سيوا ذكر الله ماتا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وأن ينادون يا كمات مسلمي يا يوي تذكر الله يا كمات مسلمي يا يوي تذكر الله الله ينا يبم ما سيوا ذكر غريشي kuma ba wannan ayar kadai ba akwai ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani da suke tabbatar da wannan kamar misali a suratul jumu'a aya ta 10 fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah sai Allah ya ce wadhkurullaha kaseeran kaga kenan kamar da Allah yake yabo azzakirunallaha kaseeran wazakirati masu yawaita zikirin Allah ashe ba anan kade bane a suratul jumu'a Allah yake cewa idan an gama sallar jumu'a ku shiga harkokinku ku tafi yan kasuwa su tafi kasuwanci laborori su tafi aikin kodagonsu amma Allah yake wadhkurullaha kaseeran ku yawaita zikirin Allah idan kun yawaita zikirin Allah la'allakum tuflihuna akwai tsammanin za ku tsira ashe zikirin Allah yana tare da tsira duk wanda ya rike zikirin Allah babu shakka zai tsira a nan duniya ya tsira a kiyama Allah ka samu iya in ka dawo suratul anfali aya ta 45 a suratul anfali Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu idza laqitum fi'atan ya ku waɗanda suka yi imani idan kun haɗu da wata jama'an kafirai a yaƙi fasbutu sai ku kafu in aka ce ku kafu kar ku gudu da Allah ya ce kar ku gudu sai ya ce wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna kaga har yanzu dai la'allakum tuflihuna yanda yazo a suratul jumu'a haka nan ya taho a suratul anfali yaƙi ake Allah ya ce ku yawaita zikirin Allah kaga idan ma akwai ibadar da babu sassauci don kana yaƙi zikirin Allah ne babu shakka sallah an sassauta maka an sassauta akwai sallar da ake sallar yaƙi sallan tsoro tana nan idan ma al'amari ya gagara za a kai ga sallar ba dole sai an bi ta a jam'i ba amma zikirin Allah fa ba a ɗauke ba ya ayyuhalladhina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kaseeran ku yawaita zikirin Allah la'allakum tuflihuna akwai tsammanin za ku tsira ashe kenan idan mayaka suna zikirin Allah suna iya samun nasara a yakinsu idan ka dawo suratul shu'ara aya ta 227 ayar karshe inda Allah yake magana game da mawaka yana faɗin cewa makomar mawaka ba ta da kyau sai ya ce illal ladina amanu wa amilu salihati wa dhakarullaha kaseeran sai mawakan da suka yi imani suka yi aikin kwarai suna yawaita zikirin Allah wantasaru min ba'di ma zulimu kuma in kaga sun yi zambo an cuce su ne suka rama amma ba haka kawai mawaki ya kama zagin wani ba zalimci ba shi da kyau shi yasa Allah ya ce wa sayalamu alladhina zalamu nan gaba azzalimai za su sani ayyamun qalbin yanqalibun wani makoma ne za su samu kaga ashe hatta mawaka da suke zambo kai ka ɗauka magana ce ta kawai shi kuma Allah yana cewa zalimci ne mawaki ya ɓata wani da waka babu shakka zalimci ne kuma Allah sai ya yi hisabi a tsakanin mutane to nan shi ne Allah yake nuna idan ramawa ya yi to wannan babu laifi wantasaru min ba'di ma zulimu wa dhakarullaha kaseeran in ka dawo suratul ahzabi da muka karanta ayar da ta wuce aya ta 21 cikin ayoyin da muka karanta a baya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakarallaha kaseera kyakkyawan abin koyi ya tabbata game da halin manzon Allah ga wanda yake fatar ya dace da rahamar Allah a kiyama ga wanda yake tsoron gamosa da Allah a ranar tashin kiyama ga mai yawan tuna Allah mai yawan zikirin Allah to sannan kuma ga wannan ayar da muka karanta sannan akwai ayar da take tafi a gaba wannan ayar in ta taho nan ne za mu yi cikakken sharhi game da wannan kalma ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha zikran kaseera yana tafi nan gaba kaɗan kaga kenan a Qur'ani Allah ya nuna mana a yawaita zikirin Allah ya zo a suratul jumu'a ya zo a suratul anfali ya zo a ƙarshen suratul shu'ara ya zo a suratul ahzabi a wurare biyu a wurare guda uku kai mun karanta aya ta 21 ta suratul ahzabi sannan wannan aya ta 36 35 kai sannan akwai aya ta 41 tana tafi nan gaba a suratul ahzabi kawai a wurare uku Allah ya nuna mana yawaita zikirin Allah abu ne mai kyau ba shakka in ka dawo hadisin manzon Allah akwai hadisi guda daya amma hadisin ƙarya ne shine wani hadisin da ake cewa aksiru zikrullahi hatta yaqulu majnun ku yawaita zikirin Allah sai an ce maka ma mahaukaci ne wannan hadisin ba gaskiya bane hadisin yana silsilatu da'ifa hadisi na 742 hadisin bai inganta ba babu inda annabi ya ce kai ta zikirin Allah sai an dauke ka mahaukaci ba wannan bane ake nufi da yawaita zikirin Allah me ake nufi da yawaita zikirin Allah to wannan sai a aje sai mun iso aya ta 41 insha Allah nan za mu sharhi akai amma anan Ibn al-Qayyim Jawziya akwai littafin sa da ya rubuta na zikiri wanda ake kira Al-Wabilus Sayyib Al-Wabilus Sayyib shi wannan littafin yana da kima yana da muhimmanci yakan yi sharhi game da ayoyi da kuma hadisan manzon Allah a ciki in ka dubi shafi 89 yayi magana game da muhimmancin yawaita zikirin Allah yace qayyadal amra bizikri bil kasra washidda li shiddati hajati al abd ilay me yasa ake son ka yawaita zikirin Allah saboda dan adam yana bukatan zikirin Allah ai in ka lura da aya ta suratul jumaa Allah yace la'allakum tuflihun haka nan ma aya suratul anfali wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun Allah yana hada alfalahu da zikrullah duk mutumin da yake son ya tsira a duniya da lahira to babu shakka ibadarsa sai ya hada ta da zikirin Allah wannan bayanin Ibn al-Qayyim Jawziya dan adam yana da tsananin bukatar zikirin Allah adamu istighna'ihi anhu tarfata 'aynin dan adam bayi da lokacin da za a ce ya wadatu baya bukatan zikirin Allah gurgurdan kiftawar ido saboda haka yasa ake son musulmi ko da yaushe ya kasance mai zikirin Allah tabaraka wa ta'ala fa ayyu lahzatin khala fiha al-abdu an zikrillah kanat 'alayhi lalahu Ibn al-Qayyim Jawziya yace a lahira idan ana duba lokutan da Allah ya baka a duniya sai aka samu wani lokaci da baka yi zikirin Allah ba to wannan lokacin baka da riba sai dai asara baka da riba game da wannan lokaci da baka yi zikirin Allah ba sai dai asara shi yasa yace kanat alaihi lalahu wa kana khusranuhu fiha a'azam mimma rabiha fi ghaflatihi anillah asarar da mutun yayi tafi girma akan ribar da mutun ya samu wato ta wajen gafalarsa babban asara ce ga musulmi a samu wani lokaci da bai zikirin Allah ba wa qala ba'dul arifina law aqbala abdun ala Allah ta'ala kaza wa kaza sana sai Ibn al-Qayyim Jawziya yake akwai malaman da suke cewa da zaka fuskanci Allah kai ta bauta thumma a'rada anhu lahza da zaka fuskanci Allah misali a ce ka fuskanci Allah ka bauta mar shekara 100 baka juya ma Allah baya ba to sai ka juya ma Allah baya na sakan daya malamin yace to asarar da kai a wannan sakan din yafi ribar da ka samu na wannan shekara 100 kana bautan Allah saboda ka juya ma Allah baya ba karamin asara bane wannan dalilin yasa Allah ya hada ya makala alfalahu da yawaita zikirin Allah in kana son ka tsira to babu shakka dole sai ka hada da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala lakana ma fatahu a'zam mimma hasalahu ya wa qala aidan kuma in ka dubi littafin sa Ibn al-Qayyim akwai littafin da ya rubuta na salati ga manzon Allah kana babu littafi mai kamar sa a zamanin da shine jala'ul afham a shafi na 339 yace dawamu zikiri ka dawwama kana zikirin Allah lima kana sababan lidawamil mahabba to wannan shike zama sababi da yake dawwamar maka da son Allah duk sa'ilin da ka yawaita zikirin Allah to kana samar makanka yawan son Allah kana kasaratu zikrihi min anfa'i malil abdi don haka yasa yawan zikirin Allah yana daga fa'idar da bawa yafi samu ta wajen bautar Allah wa kana aduhu haqqan huwa sadu an zikri rabbih wa ubudiyyatihi don haka yasa shi shedan babu abin da yake so a duniya kamar ya raba ka da zikirin Allah domin zikirin Allah shine ibada mafi daraja don haka shedan ya fi sha'awar ga bawa yayi watsi da zikirin Allah wali hada amara subhanahu bi kasrati zikrihi min alquran fi alquran waja'alahu sababan lil falahi ibn alqayyim aljawziyya yace saboda haka yasa Allah ya saka a cikin alqurani a wurare daban-daban a yawaita zikirin sa kuma ya tabbatar da in kana son ka tsira to dole fa sai ka hada da zikirin Allah Allah ka samu iya dacewa da zikiri akan sunnar manzon Allah sai mu je aya ta gaba wa ma kana lil
mu'min wa la mu'minatin la qada Allahu wa rasuluhu wa amrana takuna lahum al khiyaratu min amrihim وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ بَايَا تَبَزَمَا هَلَلْغَ مُؤْمِنِي بَايَا هَلَتَّاغَ وَنِ مُؤْمِنِي وَلَا مُؤْمِنَةٍ قُوَّةَ مُؤْمِنَا مَچِئ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا إِذَنْ أَلَّا دَمَنْ زَنْسَسْكَ هُكُنْتَ وَنَا الْأَمَرِي an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi ya kasance suna da wani zabi na lamarin su daban wa man ya'si allaha wa rasulahu wanda yake saba ma Allah da manzon Allah faqad dalla dalalan mubina hakika wannan ya bata mabayyaniya wannan ayatu tana cikin ayoyi da suke nuna mu riko da sunnar annabi Muhammad saboda ka duk abin da ya tabbata alqur'ani shine maganan Allah aka ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzo sun hukunta al'amari idan Allah da manzo sun hukunta al'amari to ina ne Allah yake hukunta al'amarin sa alqur'ani a ina ne annabi yake hukunta nashi al'amari ta hadisin sa ashe kaga abubuwa guda biyu ne idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan aka samu hukuncin Allah da na manzo akan wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi idan duk abinda aka ce ga hukuncin Allah ga hukuncin manzon Allah kai musulmi bai kamata a ce kana da wani zabi ba baka da wani ra'ayi face bin Allah da manzon Allah wa man ya'si Allah wa rasuluhu idan ko mutun ya zama saba ma Allah zai yi ya rika saba wa manzon Allah faqad dalla dalalan mubina wannan ya bata mabayyaniya don haka yasa yana da hadari a ce maka ga sunnar annabi kai watsi da ita don watsi da sunnar manzon Allah ai saba wa manzon Allah ne ga suratul hashr aya ta 7 wa ma atakumur rasul fakhuduhu abinda manzo ya kawo muku ku karba wa ma nahakum anhu fantahu abinda ya hana ku ku bari wattaqullaha ku kiyaye Allah inna Allaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai bayanin sakon Allah ne don haka akwai alqur'ani wanda shine sakon na Allah kuma akwai bayanin manzon Allah saboda haka yasa Allah ya ce idan annabi ya zo mana da wani abu mu karba in ka dubi suratul nahl ayat 44 wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar ma da alqur'ani adh-dhikru yana cikin sunayen alqur'ani mun saukar da alqur'ani don me litubayyana lin-nasi dan kai wa mutane bayani ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu wala allahum yatafakkaruna kuma saboda mutane su yi tunani kaga kenan bayan alqur'ani akwai kuma bayanin manzon Allah bayan alqur'ani akwai bayanin manzon Allah idan ka ce alqur'ani ne kadai babu bayanin manzon Allah to ga abinda Allah ya ce litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim lalle kai wa mutane bayanin abinda aka saukar kam gashi na mun gani alqur'ani ne ina bayanin alqur'anin da annabi yayi sai ka dawo ga sunnar manzon Allah a suratul qiyama aya ta 16 zuwa 19 Allah yake cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu in mun karanta alqur'ani ka bi karatun sai yace thumma inna alaina bayanahu kuma bayanin alqur'ani ma aikin mu ne ashe kenan sunnar manzon Allah ita ma daga wajen Allah ne kaga kenan alqur'ani da sunnar manzon Allah kowannan su dole ne musulmi ya gaskanta wannan shine abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake nuna mana saboda haka imanin mutum ba zai cika ba sai yayi riko da alqur'ani yayi riko da bayanin alqur'ani wanda ya fito daga bakin manzon Allah wanda yazo ta suratul nisa aya ta 65 fala wa rabbika la yu'minuna Allah yace na rantse da mahalicinka ba za su tabbata masu imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai sun hukunta ka cikin abin da ya faru a tsakanin su dole sai ka mai da manzon Allah shine mai hukunci summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ya zamanto a zuciyarka ba a samu kunci ba na hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah kuma a samu kami kawiya ga duk abin da Annabi Muhammad yazo da shi idan mutun ya yadda da haka to ya tabbata musulmi in ka dubi sharhin wannan aya da Ibn Qayyim Jauziyya yake yi a littafin Ilamul Muwaqqi'in yana cewa thumma aqsama subhanahu bi nafsihi Allah ya rantse da kansa ala nafyil imani alal ibadi sai da Allah ya rantse yace wallahi bayi ba su da imani hatta yuhaqqimu rasulahu har sai sun mai da manzon Allah shine mai hukunci a tsakanin su dan haka ba za ka tabbata kana da imani ba sai ka kaddara annabi yana hukunta rayuwarka abinda manzon Allah ya faɗa shine wanda zaka dauka abinda annabi ya hana zaka bari to kaga kenan Allah ya ce kai ayi kai Allah ya ce a bari ka bari to idan ka yi haka to ka tabbata mu'mini in ka dubi ayan da kyau wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara min amrihim bai kamata mu'mini a ce ga aya ga hadisi sai ce kai ni ra'ayina ba nan bane bai kamata ba in mutum ya dauki wannan to babu shakka ba musulmi bane idan Allah ya hukunci idan annabi ya hukunci wannan hukuncin ya shafi duk wani mai imani kaga anan Allah bai ce musulmi ba ai bai ce wa ma kana li muslimin ba sai ya ce wa ma kana li mu'minin ashe darajar imani ta darajar al-islam saboda haka in mutum har yana da imani to ba za a ce masa ga hukuncin Allah ga hukuncin manzon Allah sannan kuma a samu yana da nashi ra'ayi ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك